mun gode ma Allah mun gode ma Allah mun yi farin ciki
that is why you are called Jehovah
Munira Bala Engaski da Sera Musa kina daga cikin iyayen daliban nan hudu da suka shaki iskan yanci ke godiya ga Allah sai dai a cewar Sera Musa har yanzu suna cike da juyayi akan sauran yara ƴan mata bakwai da ke can cikin daji hannun barayin kusan shekara biyu.
They didn't release them all. We have still pain in our heart that these seven children are.
Ta ce wasu daga cikin su ko da Allah ya fitowar su ba za su tarar da mahaifansu ba saboda bakin cikin rashin su tuni da ya kashe iyayen. Ita kuwa Munira Engaski cewa ta yi ita ma Allah ne yasa tana da sauran kwana a gaba har ta ga fitowar diyarta.
Don ni nan da kuke gani na nayi wata uku yadda nake yini zaune haka zan kwana zaune babu bacci akan haka nan har na tashi rasa kafafuna don da ban ko iya tafiya komai sai amin ba hannu ba kafafu cikin yaddan ubangiji sai gashi Allah ya sassauta ni saboda ya san da cewa an zalunce mu kuma ya yi mana mafita muna roƙon Allah Allah ya muna mafita mu bi alheri ga sauran waɗanda yara bakwai da suka cinji daji
bayan da gwamnati ta yi kokarin fitowa da wasu dalibai da aka sace har sau biyu an samu raguwar dalibai mata 11 a hannun barayin kuma iyayen yaran sun yi ta fafatuka domin ganin samun fitowar yaran inda suka tuntuɓi mahukunta amma dai kulliya ta kasa biyan kuɗin sabulu sai da suka kaddamar da neman taimakon kuɗi daga jama'a domin ceto yaran su. Salim Kaoje shine jagora ga fafatukar fitowar daliban.
Mu yi umarni da waɗannan kuɗi da muka sai da kaddarorin mu, gidajen mu, gonakin mu, ainihin waɗanda jama'a suka sai makamuna domin ceto wannan yara. A wannan kwamiti na mutum biyar ni ne na jagorance shi a inda muka rubuta takarda domin mu aika ma gwamnati inda muka kofe ɗinta ga gwamna ga jami'an tsaro a kusan sati biyu babu wani bayani daga gare su. Wannan kwamiti na mutum biyar su ne suka shahada suka shiga daji kusan kwana 6 domin ganin sun ceto wannan yaran su.
Duk waya yanayin yaran hudu da suka samu yanci.
To condition na inda mutum ya yi shekara biyu a cikin daji ba uwa ba uba ga matsala na kaɗai shi ta'addanci da duk wasu lamura. So amma alhamdulillah dai yaran sun dawo suna nan asibiti ana ba su kulawa.
To akwai rahoton da na gani cewa kamar wasu sun hito da yaran da suka haifa tare da bandit din gaskiya ne?
To gaskiya ina ga wannan magana ni ban da wannan hakikancin wannan abu. Ya kadai ina mai tabbata maka yaran mu sun dawo so mu ma aka mutu ji kamar da kajiya.
Duk da yake gwamnatin jihar Kebbi bata nuna hubbasa ba da fitowar sauran yaran da suka rage hannun barayi amma da yanzu haka tana dokar nauyi na kula da lafiyar waɗannan yaran guda hudu da suka fito. Na yi kokarin jin ta bakin gwamnatin jihar Kebbi akan wannan batun amma dai mataimaki na musamman akan yaɗa labarai ga gwamnatin Kebbi Yahaya Sarki ya ce a hukumance ba umarci fitar da wani bayani ba akan wannan lamarin. Yanzu dai shugaban kungiyar iyayen yaran ya ce suna ci gaba da fafatuka domin samun fitowar sauran ƴan mata bakwai da suka rage hannun barayin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.